Abdullahi bin Umar. Daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma Allah ya jagare su kala yace sallaitu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'ataini na sallaci raka'a biyu tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama qabla zuhuri kafin azhur wa raka'ataini da kuma raka'a biyu ba'adaha bayan azhur wa raka'ataini da kuma raku'o'i kwaya biyu ba'adal jumu'ati bayan juma'a wa raka'ataini da kuma raku'o'i kwaya biyu ba'adal magharibi bayan magariba wa raka'ataini da kuma raku'o'i guda biyu ba'adal isha'i bayan isha wa fi lafzin a wani lafazi fa ammal magharibu amma ita magariba wali isha'u da isha wal juma'atu da na da ta juma'a safi baitihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ne a cikin gidansa an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala sallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'ataini raka'a biyu qabla az-zuhri kafin az-zuhr qabla az-zuhri kafin az-zuhr wa raka'ataini da kuma raku'o'i guda biyu wa raka'ataini da raku'o'i guda biyu ba'adaha bayan az-zuhr ba'adaha bayan az-zuhr wa raka'ataini da raku'o'i guda biyu ba'adal juma'ati bayan juma'a wa raka'ataini da raku'o'i guda biyu ba'adal magharibi bayan magariba wa raka'ataini da raku'o'i guda biyu ba'adal isha'i bayan isha wa fi lafzin a wani lafazi fa ammal magharibu amma magariba wal isha'u da isha wal juma'atu da juma'a ta fi baitihi madalla yana yi ne a cikin gidansa dan wannan hadisi ne na Abdullah bin Umar wanda yi bayani akan ar-rawatib ma'ana nafulfuli wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce yin su in ka lissafa nan za ga raku'o'i 10 kenan idan ka dauko ka duna ta daga al-fajri za ga raku'o'i 12 wanda ya tabbata a cikin hadisi duk wanda ya salla tsakanin yini da dan raka'a 12 hadisin ina sanin sai da Ummu Salama ne Allah zai gina mai gida a gidan aljanna to wa'annan su ake nufi yana daga cikin sunna ta annabi saboda haka shi musulmi shi mumini ba a so kullun kai ka watsar da lokutanka shi yayin lokaci ake bayan farilla da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dora ma na wajibi wanda zai ya cancanta ka rike su dole ne akan ka to akwai na wajibi wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nuna daga ciki akwai wa'annan kun ga raka'ataini qabla az-zuhr yawa dan kafin azhar in ka zo masallaci da mun an fito ka zo ka jira limami saboda haka kafin azhar a samu raka'a biyu duk da bai yazo a wata ruwayar raka'a huɗu ita ma ingantacciya ina son zai kawo ta nan gaba to kai ma kai koyi da wannan hadisi ya zama kai raka'a biyu ko huɗu kafin azhar wa raka'ataini ba'adaha manzo Allah da yin kuma raka'a biyu bayan azhar an fahimta wa raka'ataini ba'adal juma'ati da raka'a biyu bayan juma'a da kuma raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha to shine yake cewa da magariba da isha da juma'a shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan yana yi a gida ne yawa sallan magariba da isha da juma'a wannan ana yin sa a gida musamman juma'a ita juma'a malamai ba sa ganin ciwo mutum a ce a ranar juma'a kuma an yi sallar juma'a kuma ka tashi za ka yi nafila a'a in za ka yi nafila sai ka bari sai ka zo gida in ka zo gida haka salaf suke yi in za ka yi nafila a ranar juma'a saboda kar wasu ɗauka ko cikon azhar sun ce da ba a yi ba ita juma'a a in za ka yi sai ka zo gida kuma shi kenan sai ka raka a jinka an fahimta wa fi lafzin lil bukhari a lafazin imamul bukhari annabin umara cewa abdullahi dan umara قال يتحدثتني حفصة
sai da Hafsatu ta zantar da ni an sani sai da Hafsatu ɗan uwar Abdullahi bin Umar ce saboda idan ɗayan sayyidina Umar ne ko kuma mai ɗakin manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama annan najiya sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ya kasance ya kana yusalli sajdatayn ya kasance yana sallatar raka'a biyu kana yusalli sajdatayn ya kasance yana sallatar raka'a biyu khafifatayn wanda suka sauƙaƙa sauƙaƙa ma'anar sauƙaƙa nan wato wanda ba a dadewa a cikin su ba'da ma ya tsulul fajr bayan alfajr ya ceto ba'da ma ya tsulul fajr bayan alfajr ya ceto wa kana sa'atan take cewa ita wannan sa'a ta kasance la adkhula ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bana shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan lokacin kaga wannan sai dole sai azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam su zantar da abin da yake faruwa a wannan lokacin wa kana sa'atan ya kasance lokaci ne la adkhula ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bana shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha a cikin wannan lokacin saura ka dan mu ƙara shi ko mu tsaya nan to an Aisha radiyallahu anha qalat daga sayyida Aisha take cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min al-nawafil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi zamu ba akan wani abu daga cikin nafilkuli ashadda ta'ahudan minhu mafi tsananin kula da shi ala rak'atayn al-fajri sir rak'atayn al-fajri lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min al-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayn al-fajri shugaba sallallahu alaihi wasallam bai zamu ba wato mafi tsananin akan wasu nafilkuli mafi kula akan wasu nafilkuli akan ko kuma irin rak'atayn al-fajri wa fi lafzin li muslimin a wannan lafazin na muslimi na muslim raka'atul fajri su raka'atayn al-fajri khairun min ad-dunya su ne mafi alheri daga duniya wa ma fiha da abin da yake cikin ta wa fi lafzin li muslimin raka'atul fajri su raka'atul fajri khairun min ad-dunya su ne mafi alheri daga duniya wa ma fiha da abin da yake cikin ta kaga wannan hadisin kuma ya nuna mana babu wasu nafilfili da shugaba sallallahu alaihi wasallama in ji sayyida Aisha wato yafi kula da su yafi bibiyar su irin raka'atul fajri isa anan nake so da yawa wani zuban ina zuwa nan da sassafe sai go su ba su tashi ma sun je masallaci sun salla asuba balantana kuma su dinga irin wannan to babu kyau yawa shi mutum so ake kullun addini shi yafi cancanta ka rike kun gani dai shugaba sallallahu alaihi wasallam babu wata nafil kuli da yake kula da shi irin raka'atul fajri saboda haka kai ma kullun ya zama kana bibiyar raka'atul fajr din nan alfajr yana cetowa kana ji an ce an yi kira to zo kai wannan rakoki kwaya biyu kaga a wancan hadisin sai ya ce mana sajdatayn khafifatayn sauqaqa saboda a wata ruwaya sai da Aisha take cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu bayan alfajr ya ceto take cewa har sai in dinga tunanin ma an yi ma ku yayi karatu a cikin su ya karanta sura to shi yasa wasu malaman suke ganin raka'atayn alfajri ya fatiha ma ko in ka karanta ta isa raka'a ta farko fatiha raka'a ta biyu fatiha alhamdulillah ko me tambaya